TNF. I'm T-Flex.
Meitaraja, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja.
Ozlo.
Ubengiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. Arayuwa takai ne manaja, kabani nasara, bani da masala. Ubengiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. Arayuwa takai ne manaja, kabani nasara, bani da masala. Ubengiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. Arayuwa takai ne manaja, kabani nasara, bani da masala. Ubengiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. Arayuwa takai ne manaja, kabani nasara, bani da masala. Ubengiji, Canada Dereja. Arayuwa takai ne manaja. Idan da kogi kakan mun gada, dan da hayya tutar ka in daga, kakan warware duk gumurzu, a gabar ka ba wani buzu. Ta yaya zan yi maka rudu, bayan kai ne ka bani hutu. You're a big girl without you, I'll be a big toy. Idan da zabi in all things, you be my first choice. Suka ce za su bani Royce Roy, nace musu come up with that noise. Ubangiji kai ne mai all things, why I go let devil come spoil things. Na san kai ne farko da karshe, in ba kai ba kai amince. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala. Daukaka gare ka boss bosses,
boss bosses.
Me ban kalmomi like the road of Moses,
road of Moses.
More than my girl who can buy me roses. You went as far to die between two crosses. A gichi ye kasa komai ya hade, batan kai bata ganye na ya kade. Kamar gote a tire da na baje, kaman alheri yanzu me ya rage praise. Kawai, holla to you Yahweh. Kai ne me kursi yinda ba kwata da ta, waye ina gadara da kai, bana jayaya da kai. Ko ta kaka, dole inji alaka da kai. You are my secret, ba ta kungiyan asiri ba sakani na da kai. Babu laliyan yakini ai, you be God way sabi. Kaci in maka tabi, batun burgewa in kai yi ba me maka saki. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala. Ubangiji, Canada Dereja, Canada Dereja, Canada Dereja. A rayuwa ta kai ne manaja, ka bani nasara, bani da masala.